yaya ya kamata a yi ban ruwan mangoro?
Ruwa, ice in yana yaro in yana karami kenan shekara guda zuwa uku. Kowane sati ya kamata a zuba mishi ruwa litir 10 zuwa litir 20 so biyu. Kowane sati litir 10 zuwa 20 so biyu. In ya girma ya huce shekara uku, ana tamani ya kusa kai aihuwa, shekara uku zuwa gaba kenan. To nan ya kamata a gyara mishi wurin nan da kyau. Sai a zanki zuba mishi litir 80 zuwa 100 kowane sati. Litir 80 zuwa 100 kowane sati. Haka nan ne ake ban mangoro.